بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتشن أصبر بيوغ وتنشعبان shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 1 ga watan February 2025 wannan shine darasi na 355 cikin jerengen darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da karantawarsa da al'adunsa da ɗabi'unsa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim aka wannan littafi musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya inda ya je ƙasar Makka dan aikin haji da mujawara nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyar wannan malami a inda yake mana bayani akan wato shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al-azl shine wato mutun ya sadu da matarsa amma ya kyamaci sanya maniyinsa a cikin mahaifarta wato ya zubar da maniyin a waje wanda muka ji cewa wannan asali abu ne da ba shi aka fi so a yi ba wato khilaful aula ne amma dai a ƙarshe ya halasta ga wanda yake gani da wata buƙata ko kuma wanda yake ganin wata maslaha a ciki duk da haka me yi ya sani cewa hakan fa bai hana Allah ya halicci dan da yini ya halitta duk mutumin da Allah ya nufin halitta a cikin halittunsa to ko da iyayensa sun kai matuƙa wajen yin dabaru ubangiji madaukakin sarki ya fi su dabara shike da iko shike da kaddara kuma daidai san da yini halitta wannan da duk dabarun su za su wargaje ba za su iya hana shi zuwa duniya ba saboda ka tun farko babu bukatar ka daya kana ta wani lalibalalide ka bar abubuwa yadda suke a dabi'ance kai dai kai fata Allah madaukake sarki ya baka zuriya dai ba wallahu a'lam za mu tashi inda yake magana akan wato wajen halastawa shin akwai haƙin mace ko babu idan ya ce ko baiwa ya abun yake inda yace wa amma man jawwazahu bi idhnil hurrati faqala malaman da suka ce ya halasta mutun yayi amma idan matarsa diya ce ba baiwa bace ba zai mata azlu ba sai ya nemi yaddarta sai ya zama akwai consensus akwai yadda akan haka yace malaman suka ce faqala lil mar'ati haqqun fil walad saboda ya mace tana da haƙi akan ɗa da za a haifa kamalin rajuli haqqun fihi kamar yadda shi ma wato mahaifin yake da haƙi a kansa wali hadha kanat ahqqa bi habanatihi shi yasa ma uwa take da haƙi da yafi na uba wajen rike yaro idan an zo rabuwa ta saki misali qalu malaman suka ce walam yu'tabar idhnul surriya fihi li annaha la haqqa laha fil qasam idan mace ce sadaka concubine to ita ba a lura ba a izina da ta yadda a yi mata azlu ko ba ta yadda ba mai gidanta wanda yake sadaka da ita yana da damar yi mata azlu da yaddarta ko ba yaddarta saboda mene saboda ba ta da ta cewa wajen rabon kwana ba a yi mata rabon kwana da matan aure wali hadha la tutalibu bil fai'ati akwai wata nuska zaka ga yazo da la tutalibuhu to wannan baya cikin usul da littafin amma ma'anar ba ta kare ba abin da yake nufi wali hadha la tutalibuhu bil fai'ati in ka ce la tutalibu ko da la tutalibu da ɗaya ne cewa ita mace surriya sadaka ba ta da yancin idan miji ya ki zuwa wurinta ta nemi cewa ina so ka zo wajena ina neman haƙƙina shine alfai'a alfai'a shine irja'ul mutallaqa ila ismati zawjiha to kaga idan mace mata aure ce mijinta ya mata yaji ta da yancin ta nemi ya dawo ko ya saki ta amma idan sadaka ce in zai shekara guda bai kula ta ba ba ta da yancin ta ce a bata haƙƙinta na kulawa, bata da wannan ƴancin. Walau kana laha haqqun fil wati la tulibal mu'li min habil fai'a, da ta da haƙƙi wajen saduwar tsakanin mai gida da sadaka, to da sai a ce shugaba ko alƙali ko waliyai za su iya tirsa sama mai gidan nata ya dawo wajen ta in ya mata ilahi, to ba ta da wannan. Kamar yadda shugaba ko alƙali ko dattawa za su yi shawara a cewa mijin da yau matar shi ya ji, to lokaci ya yi da za ka koma, ko kuma in ba ka yarda da komawa ba sai dai ka sahalce mata ka sake ta, mai ta surriya ba ta da wannan. Ƙalu, malaman suka ce wa amma zawjatuhur raqiqa, to amma idan mata aure ce amma kuma ita ma baiwa, kaga siga ta uku kenan. Akwai mata aure ɗiya, ita tana da haƙƙi a tambaye ta. Akwai mace wacce take sadaka, ita ce muka ji ta biyu. Sai kuma mace ta uku mata aure amma kuma baiwar wani ne can daban, to yace ita wannan falahu an ya azila anha bi ghairi izniha siyanatan li waladi. Idan mutum ya aure mace wacce take baiwa, idan ta haihu da shi, ƴaƴan na wanda ya mallaki baiwar saraka yayi asaran maniyinsa, yayi asaran ɗiyarsa. To idan yayi wannan tunanin, yana da damar ya dinga mata azlu, saboda ya katange ƴaƴan shi daga fadawa cikin ƙangin bauta, siyanatan li waladihi anir riq, walakin yu'tabaru idnu sayyidiha, amma sai an yi lura da cewa mai gidanta wanda ya mallake ta, wanda ya mallaki dukiyar ta matsayinta na baiwa, sai in ya yarda. Wato ace misali Malam Amadu shi ya mallaki baiwa, sai auren mu da ita ga Malam Sunusi. To idan Malam Sunusi yana so ya karya bayan shi zama bayi, to ya samu yaki saka mata mani, ya dinga yi mata azumi. Amma kafin ya yi haka, wajibi ne ya nemi izinin Malam Amadu wanda ya mallake ta, domin in bai haka ba, to ya saba wa shari'a. Malam ya ci gaba da cewa li'anna lahu haqqan fil waladi, saboda shi sayyidin nata yana da haƙƙi game da ƴaƴan. Fa utubira iznuhu fil azli kal hurra, saboda kaza a lura da izininsa wajen azlu kamar yadda aka lura da izinin mace ƴa. Wa li'anna badla al bud'i yahsulu lis sayyid, saboda kuma abinda za a bayar na sadaki wurin shi ne tafi, kamar yahsulu lil hurra, kamar yadda sadaki da ake bayarwa yake tafiya gun ɗiya mace wacce take ɗiya. To idan mutum zai auri baiwa, abinda zai bayar na sadaki mallakan mai gidanta ne. Fa kana iznuhu fil azli ka iznil hurra, saboda ka izininsa matsayin shi ɗaya da izinin mace wacce take ɗiya idan ana so a yi mata azumi. Ina fata muna ganewa. Malam ya sake cewa qala ahmadu rahimahullahu fi riwayati abi talib, al-imamu ahmad ibn hanbal a cikin riwayar abu talib, wato cikin masail kenan, yake cewa fil amati idza nakahaha, hukunci game da baiwa idan aka aure ta, yasta'dhinu ahlaha, zai nemi izinin iyayen gidanta, ya'ani fil azli, in zai mata azlu, li'annahum yuriduna alwalada, saboda su suna so su samu ɗa, in sun samu ɗa sun samu ƙarin dukiya, ƙarin bayi. Wal mar'atu laha haqqun turidu alwalada, haka nan mace tana da haƙƙi tana son ɗa. Wa mulkul yamini la yasta'dhinuha, amma wata take mallakar sa ce, wato sadakar sa ba sai ya nemi izininta ba. Wa qala fi riwayati salihin wa ibn mansurin, a riwayar a masail riwayar Salihu da ta Ibn Mansur da ta Hanbal wa Abi Harith wal Fadl ibn Ziyad wal Marwazi, anan sai ya ce ya azilu anil hurrati bi idniha, za a yi mace ɗiya wato azlu idan ta yarda ne. Wal amati, ita kuma wadda take baiwa, bi ghairi idniha, ba sai an nemi izininta ba, ya'ani amatahu, wato idan baiwarsa ce shi yake sadaka da ita. Wa qala fi riwayat ibn hani, a cikin riwaya ibn hani kuma sai yace idza azala anha lazimahu alwalad, koda yayi mata azlu sai kuma tazo ta haihu, to fadan nashi ne. Wa qad yakunu alwaladu ma alazli, saboda ana iya samun da ko an yi azlu, ana iya ayi family planning, ana iya ayi azlu, ana iya ayi wata dabara kuma sai Allah ya ikon sa gudanarwa ma akai, sai Allah ya ikonsa kawai sai a ɗauki ciki. Saboda haka in an ga ciki naka ne kai mijin, ba ka da wani claiming ka ce ai baka san inda aka yi ba, ka san inda aka yi, ai an gaya ma. Wa qad yakunu alwaladu ma alazli, wa qad qala ba'du man qala, mali waladun illa min al-azli, yace akwai wadanda ma suke bada labarin cewa duk yayin da aka haifa musu an dauki cikin ne a daidai wasu kwanaki wanda suka yi ta dabarun yin azlu din nan, sun yi dabaru na azlu ba su so a dauki ciki ko suna jinkirtawa, sai kuma Allah ya gwada musu iko kawai sai a waye gari iyalansu ta dauki ciki. Wa qala fi riwayati al-Marwazi, Ahmad bin Hanbal yace fil azli an ummil walad, game da hukuncin yin azlu ga mace wata ke baiwa amma ta taba haifan makada, cewa insha'a in yaso yana iya yi. Fa in qalat la yahillu laka laysa laka zalika, in ku tace ban yadda kai mini ba, to a lokacin bai yadda ba, al'aslu ya iya mata ne ita ma baiwa ce, amma yanzu ita wata baiwa ce take da wata siffa ta musamman shi ne ta haifa mishi da, to in tace bata yadda ba ita na da haƙƙin a bata wannan kulawar. To ya gama da magana akan wannan qadiyya, dama ƙari shi ne mun ji maganganu da yawa a darasin baya akai, sai yace faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil ghaili wa huwa wat'ul murdi'a, yace faslun dake magana akan hukuncin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi game da al-ghail. Al-ghail shine mutum ya dinga kwanciya da mace mai jego, kana da mata tana shayarwa, tana da ɗa tana shayarwa, ina hukuncin yin mu'amala aure da ita. Sabata anhu fi sahih Muslim annahu qala, ya tabbata a cikin sahih Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hamamtu an anha anil ghilati, nayi kusa na so in hana al-ghila ko al-ghaila, hatta zakartu anna ar-ruma wa farisa yasna'una dhalika fala yadurru auladuhu, ija sai na samu ilimin cewa farisawa da roma wanda a lokacin su ne manyan kasashe da suka kai matuƙa wajen ci gaba da ilimin duniya da fasaha da karfin soja da tattalin arziki da kere-kere, inda kafirai ne an hana mu koyi da su a cikin al'adunsu da addininsu, amma babu laifi ana iya ai koyi da wani abu da ya zama cewa bai da alaka da addini kuma za a iya samun ci gaba in an bi su har zuwa zamanin Banu Umayya da kudadensu ake amfani a daular musulunci, irin kudin da suke kashewa a Farisa shi ake kashewa a kasashen Larabawa, haka nan tsarin gwamnati, tsarin office, tsarin hukumomin soja da hukumomin tsaro da hukumomin sadarwa, duka tsari ne da yake irin nasu har zuwa zamanin ainihin wato Dola Abbasiya, da kuma dai abubuwa da yawa da aka koya daga gare su kamar tsare-tsaren gine-gine, tsare-tsaren makamai na yaƙi da kariya da sauransu, da mutane da suka daɗe suna da ci gaba. Sai Annabi yake cewa na ga, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na ga cewa su ma suna yi, matansu masu shayarwa suna ci gaba da mu'amala aure da mazajensu, saboda sai ban hana ba. Wannan hadisi kamar yadda malai ya faɗa, hadisi yana cikin sahih Muslim da kuma sunan Abi Dawud da Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i duka su rawaito shi. Tana shayarwa al-murdi'a, mai jego ba mai ciki ba, mu'amala da mace mai shayarwa, na ce mai jego mai ciki ne, to kuskuren bakina ne, mace mai shayarwa ita ce al-murdi'a, wacce take da baby ta haihu bata riga ta yayi ba, sai miji kuma yazo yana kusantarta, to yana hukuncin wannan. Jazakumullahu khaira. Wa fi sunan Abi Dawud anhu, ha ila daga sunan, a cikin sunan Abi Dawud daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, al-Imam Ahmad ya rawaito shi ma wannan da Abu Dawud din da aka ambata, da kuma Ibn Majah zuwa ga Asma'u yar Yazid ta hanyar Muhajir Ibn Abi Muslim daga uwar ɗakinsa wanda ita ce Asma'u yar Yazid radiyallahu anha, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqtulu auladakum sirran, kar ku je ku kashe ƴaƴayenku a ɓoye, fa wallazi nafsi biyadi, na rantse da Allahn da raina ke hannunsa, innahu la yudrikul farisa, shi irin wannan kuskuren yakan riski mahayi, fa yudathiru ya kada shi. Wannan hadisi haka yazo a cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi da Ibn Majah da sauransu. Abinda ake nufi shine ma'anan yud'athiruhu ya kada shi ko ya wurgar da shi kasa. Wato abinda Annabi yake nufi shine mace mai shayarwa idan aka sadu da ita kuma ta sake daukan ciki gwarne kenan go ta sake daukan ciki ga wani yaro wanda yake bukatar nono ga kuma wani a mahaifa to idan haka ya faru da ita wannan yakan hana nono taruwa yasuddu labanaha ko aw yafsudu nono zai daina zuwa wadatacce ko kuma nono zai daina zuwa gabaki daya ko kuma nonon ya zama ya lalace bai da nagartar da ake bukata amma wannan din ta haifa haka yana iya ya tsururuta dai har ya rayu sai Annabi ya ce sai in ya girma ya zama babban mutum sai a same shi da wata cuta da wata za ta kada shi kuma gane sai a same shi da wani wannan abin da ya faru da shi yana yaro na rashin samun isasshen nono to zai haifar mishi da wani rauni a jikin kasusuwansa ko a jikin zuciyarsa ko na bangare na halittarsa sai can a cikin rayuwarsa yana tafiya akan doki bisa misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kawai sai abin ya riske shi sai fadi ya mutu shine ma'anar cewa wa innahu lalle yadda abin yake la yudrikul farisa fa yud'athiru yana iya riskan mahayin doki sai ya kada shi kasa ya kashe shi to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kun ga zahirin hadisan guda biyu sun saba da juna qala sai ya ce qultu ma ya'ani mai tambaya ya tambayi malamin sa a cikin isnadin yace me yake nufi al-ghaila qala tace ya'ati ar-rajulu imra'atahu wa hiya turdi'u mutum ya dinga zuwa wurin matarsa yana saduwa da ita alhalin tana shayarwa qultu ni malam ibn al-qayyim sai nace amma al-hadith al-awwal kaga wannan hadisi na farko huwa hadith Juzama binti Wahb wa katadhammana amrayni bi kullin minhumā mu'arid hadisin farko na Juzama yazo da abubuwa guda biyu wanda kuma kowanne ɗayan su yazo da wani abu da ke karo da shi fa sadruhu huwa alladhi taqaddama farkon hadisi shine abin da ya gabata cewa laqad hamamtu an anha anil ghila na so na hana al ghila wa kad aradahu hadithu asma hadisin asma wannan da muka ji asma wa yar yazid ya zo da abin nan da hanin nabi ya ce la taqtulu auladakum sirran kaga hanin kenan wa ajzuhu karshen hadisin shine summa saluhu an al azli shine wancan da muka ji a baya karshen hadisi aka tambaye shi game da al azl fa qala sai ya ce hiya al wa'du الخفي من جاء بها يتي شيني قرمن كيسا وقد أرده حديث أبي سعيد كما من جاء وانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي كذبت يهود وقد يقال إن قوله لا تقتلوا أولادكم سرا نهي أن يتسبب إلى ذلك أيتي وانا مغانا بيتي كارو كشي آئنكو كارو كشي آئنكو أسرن شي هنيني نهي هنيني أن يتسبب إلى ذلك إذا ما وانا ya zama sababi da dalili kamar yadda muka ji daga ƙarshe ba wai lokaci guda ba fa innahu shabbaha al-ghaila bi qatlil walad ya kamanta shi da kashe yaro walaysa bi qatlin haqiqatan amma ba kisa bane wa illa kana min al-kaba'ir inda kisa ne da gaskiya ya zama babban laifi domin kisa kabira ce cikin manyan kabira wanda take cikin mubiqat wa kana qarin al-ishrak billahi kuma da ya zama wato kinin shirka da Allah wala raiba anna wata'al maradi'i babu shakka akan saduwa da mata masu shayarwa mai jego shine al maradi' wannan jami'i ne na murdi'a mimma ta'ummu bihil balwa yana cikin abubuwa waɗanda suke sun gama gari ko ina maza suna aikata su a kowace al'umma kowane zamani a kowane gida babu namijin da zai ce yana da mata wadan ta haihu ba zai ƙara zuwa kusa ita ba ta shekara biyu kenan tana jego ko ba wannan sai ya jawo mata rigima a gidan babu inda ba a yin wannan abu ne wanda ta'umu bihil balwa wa yata'azzaru 'ala ar-rajuli sabru aji magana an imra'atihi muddatar riba yana da wahala ga namiji ya hakura da matarsa ba zai kula ta ba zai kwanciya aure da ita ba iya kwanakin shayarwar nan wanda mafi karanci wata kila shine shekara guda walau kana wata'uhunna haraman lakana ma'luman min ad-din da a ce saduwa da su a wannan lokacin abu ne haramtacce to da ya zama wani abu sananne a addini sani na larura kamar mene kamar haila haka da yake saduwa da mata a lokacin haila abu ne haramun qur'ani ne ya fada karara wa yas'alunaka al-mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid da yake saduwa da su a lokacin jinin biki da zarar an yi haihuwa kafin sarki shi ma abin da yake haramtacce shi ma sananne ne a gun kowa ko baka san dalilin da zaka fara na qur'ani ko sunna baka san dai ba kyau su ma matan sun sani in dai musulmi ne dinin suke rayuwa sun san wannan ina fatan fahimci wannan to da a ce shi ma wato saduwa da kiyama ce matarka da take jego shi ma haramun ne da shi ma ya bi sahun waɗannan lokutan da aka haramta wajen bayani da an zo da bayani wanda yake shafin kafin wanda zai zo cikakke mai bayani dalla-dalla wajen hana haka din dan ka a samu wani cakuɗewar takardu kamar yadda aka samu a yi ya ce wa kana bayanuhu min ahamil umuri da an yi bayanin shi da ya zama muhimmin abu da an yi bayanin shi walam tumhilhu al-ummatu wa khairul quruni da kuma walam tumhilhu al-umma da kuma al'umma ba za su yi watsi da wannan umarnin ba ballantana kuma karnuna mafi alkhairi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai wala yusarrihu ahadun minhum bitarini da kuma za a samu da ba za a samu wani ya wato wala yusarrihu ahadun minhum bitarini da ba za a rasa wani wanda ya faɗa yace haramun ne karara ba fa ulima anna hadisa asma ala wajhi al-irshadi wal ihtiyati lil waladi saboda sai aka gane cewa hadisin asma binti yazid wanda ke cikin sunan abi daud da muslim imam ahmad ibn hanbal shi hadisin na biyu din wanda yace kar ayi din to ya zo ne a matsayin don nuna taka tsantsan da kuma nuni zuwa ga abin da yafi dacewa abin da yafi dacewa shine wato yaro mai shan nono ya samu cikakken nono to idan uwarsa ba ta da lafiyayya halitta wadda in ta dauki ciki nono zai motse ya ki zuwa to sai ta hakura da daukan ciki ta jinkirta har sai wancan yaron ya samu lafiyayyar ridaa kenan shine abin da yafi amma akwai matan da suna iya yi yanayinsu ko yanayin abincin da suke ci ko yanayin rayuwar da suke rayuwa sun shayi zaka ga ma mutane da yawa an haife su a haka da ana cewa wancan gwarni take aurenta shekara biyar kuma ƴaƴanta guda biyar akwai irinsu wata kuma akwai kuma wanda kwata-kwata in tana ma shayarwa din ba ta ɗaukan ciki wata in dai nono na zuba a jikin hantsarta yaro na tsotso to shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ba ta ɗauki ciki ba ba za ta yi haila ba wannan na jima shi ne asalin ma ɗabi'a mata ko shi ne na asali haka ne ko a biology yawwa in ka ga wata tana ta saɓa wa haka to ita ce ma wadda ta fandare ma asali asalin ɗabi'ar mata shi ne idan suna shayarwa watanni bakwai takwas shekara to ba sa yin haila za su samu nono da za su baɗa kuma ko da mijinsu ya je gare su ba za su ɗauki ciki ba kenan tunda ba su da cycle na ovulation to a sanda kuma zai zama an wuce shekara wasu ma dama galibi daga shekara ma sun fara shirin yayi yaransu sun fara shirin yayi yaransu da haka babu laifi don sun ɗauki ciki wallahu alam malam ya sake cewa yace fa ulima anna hadisa asma ala wajhi al-irshadi wal ihtiyati lil walad wa an la yu'arriduhu li fasadil labni bil hamli at-tari alayhi kuma saboda kar a bujuro ma da yaron matsalar shan nono mara kyau sakamakon ciki da ya shiga kaje an ce ya sha ciki yaron nan ya sha ciki ga yanan ya motsi wali hadha kana adatul arabi an yastardi'u li auladihim ghayra ummahatihim su larabawa saboda haka suka dauki al'ada tun jahiliya sai su dauki da idan an haife shi an haife yaro bayan ya zo na agun uwarsa kamar wata biyu ko kwana 40 sai a dauki shi sai a kai shi akwai waɗanda suke aikin sana'ar shayarwa aikin suke nan a ƙauyuka da gefen gari a biya su kuɗi su shayar da yaro ita wannan za ta bashi nono kawai za ta bashi kuma zai koyi abubuwa da yawa a gurin waɗannan iyayen nashi na shayarwa wani yaron baya dawowa sai ya kai shekara 10 saboda haka sai kaga matansu ba sa samun matsalar shayarwa da daukan ciki saboda haka za ta yi daukan ciki lokaci kan gani kaga a tarihanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kai shi irin wannan rainon kamar yadda muka sani a wurin Halimatu Sa'diya haka Al-Hasan dan Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu wa an abi dan gidan Fatima radiyallahu anha shi ma an kai shi rainon shayarwa shi yasa bayan an kai shi raino sai aka sake haifan wani shine kanin sa Husain ba tagwaye bane kamar yadda mutane suke tsammani an kai shi raino saboda haka aka haifi Husaini tsakankanin su bai kai shekara biyu ba tsakankanin su bai ma kai shekara ɗaya da rabi ba tsakankanin su saboda haka Larabawa sun shahara suna yin wannan an san mutane da gidaje da kabilu waɗanda aikin su kenan sana'ar su kenan cewa suna shayarwa saboda haka inda mutum zai samu ya haka yafi a cire yaron a nonon uwar a ci gaba da bashi wani nono daban na wata uwa daban ko kuma formula da ake yi suna da kyau gurin nan da ake yi masu sai dai tsada ko na kanti din nan yana da tsada sosai akwai tsada ba ko zai afford ba wani ya ce wal man'u minhu ghayatuhu an yakuna min babi saddi dhara'i saboda wannan hani mafi karfin abin da za a fassara shi ne a ce wato toshe kafar barna ne saddi dhari'a allati qad tufdi ila al-idrar bil walad wanda hakan yana iya jawo cutarwa ga dan wa qa'idatu babi saddi dhara'i idza arada maslahatu rajiha quddimat alayhi ka'ida kuma ta saddu zari'a idan aka samu wata maslaha wanda take da karfi fiye da saddu zari'a din za a gabatar da saddu wannan maslaha akan saddu zari'a kamar mene yana daga cikin saddu zari'a hana namiji ya kalli mace wanda ba ta shi ba saddu zari'a ne amma idan ba ta da lafiya ta je gun likita zai kalle ta saboda yanzu akwai maslahar samun mata lafiya tana gaba da maslahar nan ta saddu zari'a hana taɓa mace wadda ba ta haka ba asalin saddu zari'a ne kai kai ga wato zunubi na zina ko makamantansa amma idan misali yanzu ga wata mata a nan sai babur ya buge ta a nan kan titi babu muharraminta za a ce to a bata kan titi sai an kira muharraminta kaga ba zai yi ba haka nan za a rufe ido duka usare su kama ta su kau da ita a ne alamai da za a yi da ita saboda akwai maslaha na ceton rai akwai maslaha na rufa mata asiri akwai maslaha na taimakon gaggawa to haka nan ma ko da akwai wannan haramcin amma akwai maslahar da take gaba da wannan maslahar na farko shine bukatar mijinta zuwa gare ta maslaha ta biyu kuma shine bukatuwa zuwa ga a sake haihuwa din da sauransu saboda ka saddu zari'a ne in ma ya tabbata din a haka din wallahu alam kama ta kaddama bayanuhu miraran wallahu alam malam yace faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fi qasmi libtida wad dawab baina zawjat da kuma wani fasili da zai yi magana akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncinsa game da rabon kwana tsakankanin matan aure qasmul ibtida shine rabon kwana sanda aka yi sabon aure mutum ya ƙara aure na biyu ko na uku to kwana nawa zai yi a gun amarya kafin a koma a daidaita kwanaki shi kuma qasmud dawam shine routine wanda aka saba na yau da kullum ya ake raba kwana sabata fi sayyaini an Anas radiyallahu anhu annahu qala min as-sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala thayyibi qama indaha sab'an wa qasama ya go a cikin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa min as-sunna idan sahabi ya ce min as-sunna yana nufin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala thayyib idan mutum ya auri budurwa ya ƙara aure ya zama budurwa ce ya auro a kama inda ha sab'an zai kwana bakwai tukunna a gunta reras a jere summa kasama wa kasama sannan sai fara raban kwana wato zai zauna a gurinta kwana bakwai watakila suna buƙatar ulfa su fahimci juna su gane ɗabi'unsu su yi mu'amala ta tsakanin miji da mata tsawon kwana bakwai don daga nan a san ina kuma aka nufa ita kuma uwar gida a bata iska na kwana bakwai wanda ya isa ta huce kafin nan ita kuma ko to wai shi ta yi ta huce akwai wani aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya suka ji labarin ana labarin matar wajen kyau ina jin Safiya ko wata in ba na manta ba Aisha sai da kaba nabi ya dawo ɗakin ta sai ta sa niqabi ta ɓoye fuskar ta ta tafi gidan amarya sai ta gane wa idan ta saboda ana labarin kyan wannan amarya sai ta ganta ba tare da sun gane ta ba tana dawo sahabsa suka ce ya kika ganta an ce tana da kyau kace tace to tana da irin kyau irin nata to kaga ba ta gama hucewa bane lokacin so in aka ce ka dawo ranar farkon nan musibar da za ta tana da yawa kuma mun gane yana daga cikin hikimar in aka ce ka kwana a ɗakin amarya daya sai kuma ka dawo ɗakin uwar gida ce munafiki me ka zo yi kai kai suka zo kusa da je me kai to amma kafin kwana bakwai din nan duwan na abun ya dan sauka kuma ta fara begen mijin in ya dawo ba za ta yi mishi abin nan tijara irin wannan ba ba asaranta inda ba ta kai ta kadara ta nuna wa sanki ba Allah ya kyauta eh mata haka nasu takuri haka abun yake ba yadda aka iya to shine sai ya ce wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama indaha thalathan idan kuma wato bazawara ce mutun ya aura to ita kuma sai ya kwana uku a wurin ta saboda bazawara galibi zaka tarar cewa tana da gogewa akan rayuwar aure ta san abubuwa da yawa ba kaman budurwa da bata san komai ba yanzu ta shigo sannan kuma wacce damuwa bata cika yin yawa a tsakankanin su da junan su ba idan bazawara ce watakila da dai sauran abubuwa da malamai suka kalla suka ce shine suke ganin hikimar yin haka wajen bambantawa duk wannan a cikin qasmu libtida'i kenan ko thumma qasama sannan sai ya raba kwana qala abu kilaba walau shi'tu laqultu inna anas rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam dana ga dama zan ce anas ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma anas ce mun yayi yana daga cikin sunna kuma zan kiyaye amanar abin da ya faɗa mini ba zan canza mishi ba amma dai a ilmance malaman musallar hadisi suna cewa shi ma wato marfu'i din ne kamar da muka ambata wannan hadisi na cikin bukhari da muslim haka na al-imam abu dawud da tirmidhi sarwaito shi wa hadha alladhi qalahu abu kilaba wannan cewa rafa'in hadisin kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abu kilaba ya fada kad jaa musarrahan an bihi an anas ya zo qarara wasu masu riwaya sun fade shi qarara daga anas kama rawahu al-bazzaru fi musnadi kamar yadda bazzar ya ruwaito shi a musnadin sa min tariqi ayyub as-sakhtiyani ta hanyar ayyub as-sakhtiyani an abi kilaba daga abu kilaba an anas radiyallahu anhu daga anas ana nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil bikri sab'an wal thayyib thalasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwana bakwai a qasmu libtida'i ga budurwa ya kuma sanya kwana uku a qasmu libtida'i ga bazawara da aka auro ta wara wasauri an ayyuba wa khalid al hazza kilahuma an abi kilaba haka nan as-sauri sufyan ibn sa'id ya ruwaito daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani da shi da Khalid bin al-Hazza su binne suka ce daga Abu Kilaba kaga an samu mutaba akin wancan daga ainihin wato ayyuba shi kadai nan kuma an saki samu daga wato Khalid kenan a riwayar sauri sai ya hada su bin annabi sallallahu alaihi wasallam qala za Allah yace sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja al-bikra idan ya auri budurwa aqama indaha sab'an to zai zauna a wurin ta kwana bakwai wa idza tazawwaja thayyiba idan ya auri bazawara aqama indaha thalathan zai zauna a wurin ta kwana uku sannan sai ya raba wa fi sahih muslim a cikin sahih muslim an ummi salama radhiyallahu anha daga malama ummu salama na ummu salama tana cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin masu ilimi a cikin su wadanda suka dade a duniya suke ta karanta da ilimi radiyallahu anha lamma tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da ma'aiki ya aure ta tsira da aminci su tabbata a gare shi fa dakhala alaiha ya tare da ita aqama indaha thalathan yayi kwana uku thumma qama da gari ya waye sai zai fita ya bar gidanta sai ta ce innahu sai a wata riwaya da zamu zo mu sai ta rike rigarsa ta ce ya haka kuma sai ce innahu laysa biki ala ahliki hawanu ki sani da cewa ke ba makaskanciya bace a wurin mai gidanki ahliki anan yana nufin shi kansa shi mai gidanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawanu kuma shine wato kaman wani gul wani wulakanci wato wannan ba wulakanci ne ne miki ba cin zarafi bane ya mata wannan muqaddiman ne saboda abin da zai faɗa mata wanda ba dole ya mata dadi a ranta ba cewa lalle fa yau haƙinta na qasamu libtida'i ya kare sai ya ce mata in shi'ti sabba'atu laki amma in kina ganin wannan amarci bai isa ba to ga wani option sai in barki in ci gaba da zama a wurin ki kwana bakwai amma tunda ba budurwa na aure ki ba na aure ki ba wa in sabbatu laki sabbatu lilisai dan na kwanaki bakwai a wurin ki to kowace mace fa sai an zagaya wajen ta kwana bakwai sannan zaki ƙara ganiya kaga abin zai nisa saboda haka ba shine zabi mafi kyau gare ta ba walahu a fi lafzin a wani lafazi cikin sai muslim lamma arada an yakhruja akhadhat bi thawbi da zai fita ta rike rigarsa fa qala in shi'ti zittuki wa hasabtuki bi in kina so zan ƙara miki kwanaki amma yadda aka ƙara miki za a lissafa su ma a ƙara musu il bikri sab'un ice budurwa ita ce ake kwana bakwai a gurinta wal thayyib thalathun sannan kuma bazawra ita ke kwana uku wa fi sunani an aisha radiyallahu anha a cikin sunan a yazo a cikin wato bukhari abin nan sunan ta tirmidhi ne wannan da abu dawuda da ibnu maja daga aisha Allah ya kara mata rikicewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu fa ya'dilu nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabon kwana kuma yana adalci wajen rabon kwanan shi wa yaqulu yana cewa allahumma hadha qasami fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku ya'ni alqalba nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya allah wannan shine rabona gama abin da na mallaka abin da zan iya wannan rabona adalci na sarari amma karka kama ni da abin da wato zargi kaka zarge ni da abin da ba ni na mallake shi ba kai ka mallake shi tace zuciyata tafi son wance sai da take wa wance bai kasan take wa wance ba duk da yake wannan hadisi da wannan ƙari malamai suna da maganganu da yawa akan sa wanda wasu malamai suke ganin cewa bai inganta ba yani alqalb wa fi sahihaini annahu qala annu sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran idan nabi ya nufin tafiya aqra baina nisa'i zai yi wa matan shi qura'a fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'ahu duk wanda wato rabanta ya fito a matsayin ita ya kamata ta bi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da ita ne kamar da yake cikin bukhari da ainihin wato sahihuna al-imamu muslim a cikin babun falala aisha da cikin hadisul ifk wa fi sayyidina anna sauda wa habati yawma hali aisha radhiyallahu anha yazo a cikin bukhari da muslim cewa sauda dattijuwar matar da wadda ce annabi fara aura sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar khadija ba da jimawa ba kuma sai saki auren aisha to wannan mata sauda al'amari ya kai al'amari ta ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu bata cikin lissafin sa yana tausaya mata yana kula ta ne saboda haƙi kawai sai ta ga kata takura mushi kata sashi cikin damuwa sai ta ce to ni na ban maka kwanan na yafi maka kwanan ka je ka ba wa aisha kwanan tunda na ga ita kake so ni dai ka bani in zauna a gidanka har rayuwar mu ta ƙare a haka saboda ranar lahira in tashi cikin matanka sai annabi ce to ai shikenan kika shi haka babu komai shine Allah ya saukar da aya wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw irada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair har yanzu wannan kaida ce a cikin shari'a duk da yake su mata a yanzu da an faɗo za su ce babu adalci haka suke cewa idan mutum ya da wata mata wanda ya riga kadqaba min ha wataran idan aka rayu aka rayu dabi'a dan adam komai kyan matarka da kyan dirinta da yadda kuka kaunaci juna bayan wani shekaru za ku zama kaman uwa da kanwa ba ku sha'awar junan ku wannan dare ne jima'i bai gani ba shi kuma dan namiji yana da wannan dabi'ar sai kuma ya fara hange-hangen wata to wani ya tashi kawai sai ya zabga saki sai ya sake ta sai ya zama an samu farraka tsakanin iyalai ko ƴaƴansu shiga cikin wani sawarwara ko a samu rashin jituwa tsakanin dangi da dangi kuma yakan duk akai ga waɗannan mas'alolin sai a dauki a khaffu dararai ko a khaffu hadhihi al-adrar idan mutum ya rayu da mata shekara 20 wani da 5 amma har yanzu ya da budurar zuciya da zai iya sakinta in ya sake ta za a jawo shi za a zage shi a gari ɗan uwanta da ƴaƴanta da ma aka haifa da shi za su zagi baban su ba haka bane to wani kuma dole yana so sai wani auren ko kuma yana so dai a bar shi ya wata ya yanzu bai da wani sauran bukata a wajenta to me kun saki sai a batta matsayin mata aure amma babu rabon kwana in ta yadda shi kina cigaba da bata abinci da wurin kwanciya a siya mata mota a biya mata umara duk shekara ta yi aikin haji sai ta taimako yan uwanta da sauransu shi kuma ya je cigaba da sharholiyarsa ya je samu sabon jini ya aura Zace shi ma ya aure bane Allah ya ba da sa'a. To wannan shari'a ta yadda da shi jama'a. Tunda shari'a ta yadda kuma daidai ne, ko da mutane suna jin ba daidai bane daidai. Tunda nassin Qur'ani da Allah ya ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan, idan wata mace ta tsoraci kada mijinta ya ture ta gefe ko ya kauda kai daga barinta, Allah ya ce farajuna alaihima an yusliha bainahuma sulha. Babu laifi su zauna su yi magana one on one. E to yanzu ni ya zame, to ni kaza nake so a yi, ko kuma a yi kaza, to shikenan Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama lafiya. Kuma aka yi sulhu din nan yana daga cikin nuna karamci duk abin da aka yi sulhu da kai a kansa, to ka riƙe wannan ka'ida kaka sauka a kanta. Abin da ka ce za ka yi, to kar ka fasa yi. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sulhu da Yahudawa da mutanen Makka particularly, bai karya wannan alƙawarin ba, su ne suka karya. Sanda wannan yazo ya ce ya manzo Allah ka cece ni, babana ya ɗaure ni ga na gudu musulmi ne fa, Annabi ya ce ka yi hakuri ba zan zama dattijan banza ba, an riga an yi alƙawari da ni ba, amma tashi da gwajin ba, ka yi hakuri ba zan karya alƙawarin ba. Wasu sahabbai suka ce ya manzo Allah yanzu musulmi ya gudu da gun kafirai, ka ce ba ruwanka da shi. To saboda Annabi dattijo ne, ya riga ya yi sulhu, ba zai canza ba. Ina fatan mun gano shi ne ka'idar sulhu. To an yi wannan sulhu da Sauda, saboda haka sai Annabi ya kasance yana raba kwana ya ba Aisha guda biyu, da nata na asali da wannan da aka ba ta kyauta. Wa fi sunani an Aisha radiyallahu anha kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min mukthihi indana. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana fifita watanmu a cikin akan wata ba, wajen dade wanda yake a wurinmu cikin dare, wajen raba kwana. Duk da Allah ya bashi dama inda zai hakan bai laifi ba. Allah yake turji man tasha'u min hunna wa tu ilayka man tasha'u fa man ibtaghaita mimman adalta fala junaha alayka. Allah yake mashi duk wanda kaga dama a ciki, turji man tasha'u, ka jawo wanda kaga dama kusa. Wa tu ilayka man tasha'u, wanda kaso kuma ta kwana a wurinka. Fa man ibtaghaita, duk wanda ka nufata, iman azalta daga wanda ka bari, fala junaha alayka, babu komai. Allah ya bashi wannan yanci. Shine Aisha take cewa la ara rabbaka illa yattabi'u hawaka, shi Allah ba Allah a so da kai dan gatan Allah ne, abinda ranka yake so shi Allah yake maka, kai Allah bai dora maka shari'a mai wahala ba. A ganin ta, a ganin Aisha, kusa Aisha mace ce take zakakura, ta iya kare kanta da iya zaro zance. Tace kanta na ciwo, tace wayyo kaina na ciwo, wayyo kaina na ciwo, tana kama kai. Annabi ce zo miki ruqya, yana mata ruqya ce kikin cika raki, me ma matsalakin ne kika mutu, ni Annabi mijinki ne, zan miki wanka ne, miki ne miki jana'iza da komai, kawai ta miki zanta ce eh mana, ina ma tunanin abinda kake so ka mutu kai aure. Kawai ta mishi fassara. Sai Annabi kawai banzan ta yace da Allah gafara ta, kawai ce Allah gafara ta, ni so nake ma ki kira babanki da dan uwansa da dan uwanki Abdurrahman, da rubuta babanki saƙo game da shine halifa na a bayana. Ya bata da ma wannan zance, kawai bai biye mata ba, ba a biye mata suna irin wannan zance. In gane take ce amma ki baki da hankali ne, ya kike irin wannan magana. Daga nan sai ku fara rigima, har rigima ta girmama, ka a fara kaiwa ƴan please hide my ID. Allah ya kyauta radiyallahu anha. To sai take cewa ya kasance baya fifita wata akan wata. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'a, babu wata rana face sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya gidajen matansa gaba daya wanda ke kewaye da masallacin shi, dan kowace sai ya shiga wurinta ya gaisa da ita, ya ji tana da wata bukata ko na ba za ta siya ko na abu da take damunta, sai ya yi magana da ita. Sannan fayadnu min kulli imra'ati, yakan zauna kusa da kowace mace ko ya taba jikinta min ghairi masisin, ba tare da kwanciya aure ba. Hatta yabluga ila allati huwa yawmuha, idan dare Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta dakin wanda zai kwana a wurinta, sai ya bi duka matan nan ya musu sallama sai da safi. Haka in gari ya waye, sai ya sake bin su kowace shi yake zuwa ya gaisa da ita, saboda tawalu'usa alaihi salatu wassalam. Shine lokacin da suka samu wannan matsala, aka samu matsalar ifki, ya zama na cewa bai shiga ɗakin Aisha, tsawon wannan kwanakin sai dai ya tsaya a kofa ya ce mata ya jikin naki saboda rudanin da ake ciki fa yabitu indaha sai ya tike a gun wacce zai kwana a wurin ta to nan ne wurin kwanan sa wannan hadisi na cikin sunan ta Imam Abu Dawud wa fi sahih Muslim innahunna kunna yajtami'na kullal laylatin fi baitil lati yatiha sannan kuma sun kasance ma sukan zauna zaman fira akan zo a taru gaba daya a ɗakin wacce take da kwana a zauna wata kila a ci abinci ayi fira ayi raha kafin kuce ta tafi ɗakin ta sun kasance suna yin haka wa fi sahih ana Aisha radiyallahu anha fi qawlihi wa in imra'atun khafat min ba'liha nushudan aw irada wannan muka tattauna unzirat fil mar'ati tace an saukar da wannan aya ne game da mace takunu inda rajuli tana gun wani miji tana aure fatatulu suhbatuha sai zama yayi tsawo fayuridu talaqaha sai je yana so ya saki ta ya gaji da zama da ita fatakulu sai mutum ta ce mishi la tutallikni karka sake ni wani wa amsikni ka rike ni a cikin aure wa anta fi hillin minan nafaqati alayya wal qasmi bana buƙatar ciyarwarka ina da kudin ciyar da kaina dama ta da wadata ko ta da hanyar samun ta ko bana buƙatar sai ka raba min kwana amma dai ka banni ina karkashin igiyar aurenka ni ma dai mata aure ran da ka samu hali so ɗaya a wata ko so ɗaya a kwana 40 ka zo wani ma zaka ga ba gari ɗaya suke ba shi yana can Abuja ko Lagos ko Kano sai kuma tana garinsu ko ƙauyensu ko wani yanki nasu wadhalika fadhalika qawluhu shi yasa aka cike ayat da cewa fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wassulhu khairun wannan hadisi ko wannan fasara da Aisha ta kawo yana cikin sahih al-bukhari shi ma a cikin kitabun nikahi wa qada khalifatuhu ar-rashid dai daga cikin al-khulafa'ur rashidun shine ali ibnu abi talib radiyallahu anhu wa ibn ammihi ali ibnu abi talib radiyallahu anhu yayi wani alƙalanci cewa annahu idza tazawwaja al-hurrata ala al-amati qasama lil-amati layla in mutun yana da mace baiwa sai je auro diya to zai in aka zo raban kwana ita baiwa dare ɗaya za a bata kawai walil hurrati laylatayn ita kuma diya a bata kwana biyu kamar da yake cikin musannad na ibnu abi shayba da kuma al-awsat na ibnu al-mundhir wa qada'u khulafa'ihi wa in lam yakun musawiyan li qada'i hukuncin da halifofi suka yanke ko da yake ba daidai wa daidai yake da hukuncin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa huwa ka qada'ihi amma yana kwatankwacin na manzo Allah fi wujubihi alal umma wajen wajabcin riko da shi ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad hitajja imam ahmad bi hadha al qada' al imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ya hukunci da wannan alƙalanci an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa qad da'afahu Abu Muhammad ibn Hazm ko da yake Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri a cikin al-Muhalla cikin mujalladi na 10 yayi kokarin ya ce wannan athari wai da ifi amma yace bil minhal ibn Amr wa ibn Abi Layla yace waɗannan mutanen guda biyu al minhal ibn Amr Abu Amrin al-Asadi al-Kufi malami ne cikin tabi'ai yana da hadisi ma a cikin Bukhari da Sunan al-Arba'a ya rasu shekara 111 abu to da shi da Ibn Abi Layla shine Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Abi Layla shi ma al-Kufi ne malami ne cikin tabi'ai al-Qali a kasar Kufa mai fatawa wanda ya rasu 83 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai Ibn Hazm kace duk wannan mutanen masu rauni ne da haka isnadin ya lalace shine ibnu qayyim yake cewa walam yasna shay'an abinda ibnu hazm yayi ba wani abin kirki bane bai aikata bai wani kokari ba wannan magana ta shi ba wani kokari da ya wajen kuskure ne kawai fa innahuma thiqatani dum wadannan mutanen guda biyu al-minhal ibnu amr da ibnu abi layla amintattu ne hafizani mahaddata ne na hadisi jalilani masu daraja walam yazalin nasu yahtajjuna bi ibnu abi layla ala shay'in ma fi hibdihi yuttaqa minhu ma khalafa fihi al-athbata yace tuddin dake shi ibnu abi layla ba a gushe ba ana kafa hujja da hadisansa sai dai akwai wani abu da ake yin taka tsantsan a hadisansa shine idan aka samu mukhalafa idan wani dan ajin su ya ruwaito wani abu da ya saba wa ibnu abi layla indai wancan dan ajin amintacce ne to akan yi saurin karkata zuwa ga wancan dan ajinas saboda ibnu abdullahi yana da dan rauni a haddarsa kuma an same shi da wasu hadisai kididdigaggu da ya samu mukhalafa to nan kuma bai saba wa kowa ba so daga al'asli shine ya haddace wama tafarrada bihi anin nasi wama tafarrada bihi anin nasi da kuma abin da zai ruwaito ya zama garibi a rasa wani wanda ya mushi mutaba'a wa illa in ba garaba ba in ba mukhalafa ma yan ajinsu ba fa huwa ghayru madfu'in anil amanati wasidiki ba abun turewa bane daga amana ta riwaya da kuma gaskiya wajen magana ba saboda haka magana ibnu azmin ba karbiya bace to kaji wannan jeren giyar maganganu da malamin ya kawo daga cikin hadisai daban-daban da suka zo game da al'amarin wato rabon kwana to zai zo ya fitar da wato fiqhun da ke ciki kafin na abin da muke so a gane shi ne shi al'amarin rabon kwana yana cikin mu'amala ne shari'a ta yi guiding din sa amma kamar yadda malamai suke faɗa yana koma zuwa ga urfi da al'ada urfin gari ko al'umma da kuma urfin ɗaiɗaiwan mutane ma'ana ta fuskar kwana nawa nawa ya kamata a dinga ba mace ɗaiɗaya mutum ya kwana ɗaya a nan ya koma can ya kwana ɗaya ko ko ya biyu a nan ya koma can ya biyu ko uku uku to wannan yana koma ga al'adar mutanen gari ya aka saba yi idan kuma ana so a fita daga al'adar to sai an yi shawara da matan idan a garin da kake rayuwa ko al'umma ka an saba kwana ɗaya kai kuma kana so ka yi biyu biyu to sai an yi shawara da matan na ɗaya kenan na biyu kuma al'adar ɗaiɗaiwan mutane da ya shafi sana'arsu ko irin yanayinsu domin al'aslu abinda ake rabawa shine dare dare ne ake rabawa wuni wannan lokacin waje Allah na harama asha lokacin faɗi tashi ne ko to bai cikin lissafi bai cikin lissafi to amma dare ake rabawa so da kai da aka samu wani mutum wanda shi kuma da dare yake sana'a kamar a ce mai gadi ko likita ne wani lokaci yana asibiti cikin dare ko nurse ne ko direba ne yana yawan tafiye-tafiye to kaga wannan yanzu shi ya zo da wata siga ta rayuwa al'adar rayuwar shi ta bambanta ta asalin mutane da aka sani so da sai su negotiation da matan shi ya za su sai su abinda zai zama musu maslaha ko kuma mutumin da rayuwar shi ba a gari ɗaya ba ne akwai mutane da dama da suke rayuwa a gari fiye da ɗaya misali yanzu ga mutum ɗan Abuja ne yana aiki a Abuja ko Lagos ko Kaduna amma yana da gida a Wudil ko a Karaye ko a Kankara ko a Soba ko a Makarfi yana da gida a garinsu yana da wata mata a garinsu yana da wata mata a Lagos ko Abuja ko Port Harcourt inda yake aikin gwamnati ko inda yake soja saboda ka zai je can ya yi wata ɗaya ko sati biyu ya dawo gida ya kwana a weekend kaga dole ba da za a ce kwanakinsu zama iri ɗaya to wannan ma sai su tsaya su yi maslaha in wata ta yarda ta zauna a nan ita dindindin falajina alaihi ma yusla bayna huma sulha in wata in bata yadda ba sai a dinga munawa ba wanda zai ta yi wannan ta zama wani lokaci tana cikin da ake da kwanaki da yawa wani lokaci tana nan kuma mun gane a dinga munawa ba gurgure da suka amince sannan akwai kuma a namiji wanda za a samu cewa shi kuma watakila a mutum ne wanda yake kullun yana nan amma tafiye-tafiye suna bujiro mishi lokaci bayan lokaci to idan an yi tafiya in an dawo shin ci gaba za a yi daga inda aka kwana ko sabon lissafi za a yi to abinda shine sai amfani da urfi urfin da aka sani shine akwai mutanen da su a urfinsu kamar iyayenmu na da shine matar da take aikin kitchen ita take da miji ko wata take yin abinci saboda haka idan ya dawo dole ta tana abinci kai to yana wurinta ta yi kuma da zai tafi ma a wurinta yake ta iya yiwuwa haka idan ana bin wannan abin nan wani kuma kawai ina ya kwana a lissafi ya kwana a ɗaki number 3 to zai shiga kawai ɗaki number 4 wani kuma sake lissafi yake kawai zai koma daga farko wani kuma duk inda aka fara tarbar shi kawai shikenan to tunda kuma akwai mutane su kuma gidajensu daban-daban ne akwai wani malamin professor ne yanzu ya retire ya tsufa sosai matan shi hudu kuma kowace tana da gidanta to wani lokaci sai ya shiga wani gida ya yi faki mota sai ya ce mishi prof ba fa anan kake wuce dan Allah ba anan nake ba sai da lubu wayan shi ko ya ce masa ka tana shi da Allah to kira ka tambaye mana ina nake ne an dinga buga waya gida gida ki ne tambaya ina yake sannan sai buga mota ya tafi dole san zaka manta dole san zaka manta wani lokaci kuma gashi yanda iyalan suke ba da labari ba zai dawo ma da wuri ba sai kaman sha'e na dare ya gama gararan ba sa sannan yake dawowa sannan kuma ya go ya fakin mota a gida ya shigo ko sai ya ce mishi Alhaji ba anan kake ba kuma hala dayan gidan wajen kilomita 5 ne tsakankani da wadannan angonin wanda ko ina an kukulle dinnan ko ina da gate mallan kamar gidan yari so da haka sai dai hali kawai to sai kai time table ko ka san da zaka yi ka dinga tunawa ko kuma tun gari ya waye sai ka dinga wannan binciken ka tambaya to haka abu ne da yake komawa zuwa ga yarjejeniya da urfi kuma ba wani abu ne na tashin hankali yadda mata suka mai da shi yanzu wata mace akan rabin minti sai ayi rigima da ita ko kuma akan wannan abin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yana shiga ɗakin kowace to wata in aka shiga ɗakin wata ba kawai sai dai a zo a tara tana kuka ko kuma ta hada kayanta za ta tafi gidansu ta yi yaji Allah ya isa ita ranan kwananta ne amma ta ga ya shiga ɗakin Barira ko ɗakin Hasana ko ɗakin Shema'u Allah ya isa an cuce ta ita daga shiga kawai ya kai mata magani ko su gaisa ko ya duba wani yaro mara lafiya shikenan ya zama musiba Allah ya kyauta kai da mun zo a darasi na gaba za mu ji fiqhun da zai fitar mana a waɗannan ainihin wato gabobi insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله